Wannan yarjejeniya da Najeriya ta shiga da kamfanin OCP ta kasar Morocco tuni ta fara aiki wajen yin bincike na irin kasar noma da manoman Najeriya ke amfani da ita domin gano irin takin zamani da zai sa a samu amfanin gona mai yawa. A yanzu haka kamfanin OCP tana horar da ma'aikatan kamfanonin sarrafa takin zamani a kasar, inji babban jami'in OCP na Najeriya Caleb Uso.
Like you know, we have an MOU with the federal government of Nigeria. This MOU was struck between the Kingdom of Morocco and the country of Nigeria, signed in 2016. It's a big MOU and different partners have different roles to play.
Caleb Uso ya ce yarjejeniyar babba ce, kuma tun shekara 2016 da muka sa hannu a wannan yarjejeniya muka fara aiki tare da manoman Najeriya. Yanzu haka muna horar da dabarun sarrafa takin zamani ta yadda manoma za su sami takin da yawa har sai sun zaba, kuma a kuɗi mai rahusa. Jami'an kamfanonin taki na Najeriya da aka horas sun bayyana ra'ayinsu kamar haka.
Sunana Muhammad Abubakar mai malari, sunan kamfaninmu Excel Standards Limited. Muna su taki da sauran harkokin noma da abin da ya shafe shi. To amfanin wannan horarwar da ke ana koyarwa ne akan yanayin wato project management, gudanar da project an ka fara tun daga farko har ƙarshe.
Ina kamfanin takin ku yake?
Kamfanin mu na Kano Chalawa. Kano muke abubuwan mu, amma muna tura taki ko ina. Muna da capacity na yin buhu wajen 600. So buhu 600 kin ga ya kama kilo 3000 zance. Za mu iya cika mota daya ko da yaushe in muna production. So mun kai fara in yanzu a ce mun fara daga safe har dare, za mu iya cycle view mi mota biyu rana daya.
Kuma mota biyu na daukan 600?
600 na daukan 1200 kenan gabaki daya, kowane mota 600.
Sai Emmanuel Fumen na kamfanin taki mai suna Tac Agro Fertilizers da ke funtuwa da kuma wasu birane da dama a Najeriya.
Yarjejeniyar da muka shiga da su muka yi, aka zo ana PFI program da ake currently na Presidential Fertilizer Initiative, wanda gwamnati sukan siya raw material sai su kama na mu kamfanonin sai mu sarrafa. Kowane wayewan gari muna buga taki.
Kaman guda nawa ake a rana?
Kaman ni a inda nake a Funtuwa mukan yi mota 12 zuwa 13 a kowane rana.
Mota shine trailer kenan?
Mota shine trailer, kuma a trailer akan samu buhu 600. Kin ga muka aikin safe da na dare, two shift kenan, kin ga sai ba mu kusan mota 12, mota 13. Amma kamfanin mu na Kaduna wanda manyan kamfanoni ne sukan yi motoci kusan 30 a rana.
Kuma kowanne na daukan buhu 600
kwarai da gaske.
Shi ma Augustine Akapo na kamfanin taki mai suna Golden Fertilizers a Lagos ya ce suna yin taki har ton 70,000 a shekara.
I am Akapo Augustine. I work with Golden Fertilizer Lagos. I'm here on a course project management. In the Lagos factory, we have a capacity that can deliver 500,000 metric tons per annum. In Kaduna, we have a capacity that produces about 70,000 metric tons per annum.
A yanzu ana da kamfanonin sarrafa taki sama da 30 a Najeriya, waɗanda sannu a hankali za su ɗauki ma'aikata 75,000 a shekara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.